أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد الحادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سوكلمو دا سورارو من داو كان كراتمنا للتاف النجوم الهدى في كون نبينا أفضل من دعا إلى الله وحدانا مولانا شيخ الإسلام رضي الله عنه وانديكي باير دا أمسا cikin cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine fiyayyen annabawa shine fiyayyen baki dayan halittan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a sahihul bukhari daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fada yana cewa an aiko ni a mafi alkhairin karni wato a mafi alkarnin أمفي الخير اللوكتين أن أدم اللوكتي باي اللوكتي بوئست من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من قرن الذي كنت فيه يشي أن أيقوني أمفي الخير اللوكتي أن أدم واندا اللوكتي ينشوط وباي اللوكتي حرنزو تكم مفي الخير سو سننكم يزم اللوكتي ينبي ولوكتي واتو خير القرون كرني خير القرون كرني ثم الذين يلونهم cewa lokaci mafi fici shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu a cikin shi saboda kasancewar wannan lokacin ya dauki numfashin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taro da shi kenan sannan kuma lokacin da yake biwa wannan lokacin a mafi alkhairi shine lokacin wadanda suka yi zamani da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama koda ba wato bayan yayi wafati kenan wanda suke lokacin sahabbai kenan bayan shudewar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu ciki sannan kuma bayan lokacin sahabbai sai lokacin wanda suka rayu da sahabbai saboda sun dashi alkhairi gurgurdan wanda suka samu na wanda suka dasa daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ma'anan khairul quruni qarni summal ladina yalunhum ai an aiko ni lokaci cikin mafi alkhairin lokacin ɗan adam wato zamanin shi yafi kowanne zamani zama mafi alkhairi an rawaito yazo a cikin jami'i na Imam Tirmidhi jami'i na Abi na Abu Abi Isa Tirmidhi daga wasilat ibn Asqa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fada inna Allah hasdafa min wuldi Ibrahim Isma'il wasdafa min wuldi Isma'ila bani Kinana wasdafa min bani Kinana ta Quraishin Quraishan wasdafa min Quraish bani Hashim wasdafa ni min bani Hashim Imam Tirmidhi ya rawaici wannan hadisin a cikin sunan nashi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fada cewa ubangiji madaukakin sarki ya zabi a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim guda biyu annabi Isma'il da annabi Ishaq ubangiji madaukakin sarki ya zabi annabi Isma'ilu a cikin ƴaƴan Isma'ilu Allah madaukakin sarki ya zabi banu Kinana sun zama su ne mafiya falala a cikin banu Kinana Allah madaukakin sarki ya zabi Quraishu a Quraishu Allah madaukakin sarki ya zabi bani Hashim manzala sasan yace ni kuma Allah madaukakin sarki ya zabi ni daga bani Hashim wato wannan yana fassara hadisin da za a karanta a gaba kenan na cewa ni zabi ne daga zabi daga zabi manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya tsara cewa kowanne abu idan ya zama kaso biyu ne wato kowanne abu kabila ne ko yanki ne ko gari ne ko shi'ib ne ko ma menene in ya zama abin ya kasu kaso biyu ko sama da biyu to inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to nan ne zai fi zama mafi alkhairi wato yankin da yake ciki cikin wa'innan yankoki guda biyu zai zama mafi alkhairi kenan kaga dai cikin ƴaƴan annabi Ibrahimu annabi Ishaqu da annabi Isma'ilu annabi Ishaqu shine annabi afwan ba annabi Ishaqu ba annabi Isma'ilu annabi Isma'ilu da annabi Ishaqu afwan annabi Isma'ilu da annabi Ishaqu cikin ƴaƴan annabi Ibrahimu alayhi salam ubangiji madaukakin sarki sai ya zabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama cikin jikokin annabi Isma'ilu alaihi salam duk da cewa ƴaƴan annabi Ishaqu su ne waɗanda cikin ƴaƴan annabi Ibrahimu yankin su wato bangaren su su suka yi ta zama annabawa wanda hakan yake nuna kamar fadala da daukaka yana cikin zuriyan yankin kenan amma da yake Allah madaukakin sarki ya riga yayi zabi cikin cikin yankin wato cikin annabi Isma'ilu ne sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito cikin yankin da annabi Isma'ilu alaihi salam yake a cikin jikokin annabi Ibrahimu kenan alaihi salam ya zo a hadisi daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa yana cewa inna Allah azza wa jalla ikhtara min khalqihi bani adam فاختار منهم العرب ثم اختار منهم قريشا فاختار منهم بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار على من أحب العرب فبغضبي أحبهم ومن أبغض العرب فبغضي أبغضهم إمام الطبراني يروي شو أن حديث لقى عبد الله بن سيدنا عمر شيني الراوي الأعلى أن حديث شو من ظل صلى الله عليه وآله وسلم yana cewa ubangiji madaukakin sarki a cikin halitta baki daya ya zabi ɗan adam wato a halittan Allah Allah madaukakin sarki ya zabi ɗan adam su zama su ne a mafiya zabunta cikin halittan Allah baki daya a cikin ɗan adam kuma Allah madaukakin sarki sai ya zabi larabawa wato a cikin kowane irin yanki da jinsi Allah madaukakin sarki sai ya zabi larabawa su zama su ne mafiya kololin daraja a cikin kabila gaba daya waja'annakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kenan a cikin larabawa Allah madaukakin sarki ya zabi kabilan quraish wato ya zabi quraishawa wanda su wani yanki ne cikin larabawa to a cikin quraish kuma Allah madaukakin sarki ya zabi wato banu hashim jikokin hashimu kenan wanda suke cikin quraish ma gida-gida yanki to sai Allah madaukakin sarki ya zabi banu hashim ciki ya zama su ne mafiya daraja mafiya falala cikin su to Allah madaukakin sarki cikin banu hashim ya zabo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya fada ce ya zabo ni cikin banu hashim yace ban gushe ba ni zabi ne daga zabi wato ni tantancewa ce daga tantancewa ubangiji madaukakin sarki sai ya zaba ya tantance ya rairaye sannan ya zabo mafi tsada to sai ya zabo ni cikin mafi tsadan kamar yadda muka faɗi duk inda wani abu yaka suka so biyu ko sama da biyu to zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kasance cikin yanki wanda yake shine yanki mafi tsada cikin yankokin baki daya ko da gari ne za a ce ga garin da ya taro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wani gari kuma daban to zaka samu garin da ya taro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine gari mafi tsada kamar yadda aka faɗa a baya na maganan zamani na maganan qar lokacin da ya taro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowane lokaci tsada a cikin lokuta da ubangiji madaukakin sarki ya yi a baya da kuma wanda zai yi a gaba bayan wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka al'umma Allah madaukakin sarki ya zabi al'umman da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance cikin su ta zama ita ce fiyayyen al'umma wajen zabi qur'ani da Allah madaukakin sarki ya zabi cewa ya zama shine littafin da za a aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya qur'ani ya zama shine mafi girman littafi a cikin littattafan da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar baki daya to duka dai wannan yana nuna zabi yana tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zabi na Allah shine wala fadilun illa muqarrun bi fadlihi da shi malam mai ishiriniya alfazazi yake fada Allah ya saka masa da alkhairi yace to ni zabi ne daga zabi yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace a wannan karshen wannan hadisin man ahabba al-arab fa bi hubbi ahabbahum duk wanda yaso larabawa to saboda sona ne yaso su wato saboda shi kasancewa sallallahu alaihi wa sallama shi din balarabe ne ya fito cikin larabawa wannan kawai ya ba wa su larabawan wato sharaf mana ya ba su daukaka ya zama cewa kasancewan shi balarabe ne to ya fifitar da larabawa akan komai kuma wannan ya sanya soyayyar larabawa cikin zukatan kowa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama balarabe ne waman abgadha al-arab fa bigdi abgadahum duk wanda ya ki larabawa dan kasancewan su larabawa yace to ya ki ne dan su ma'ana ba kiyayya na haka kawai na gaba daya na umumin kiyayya ko soyayya to duk wanda yayi soyayya ga larabawa yayi dan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sana Balarabe ne wanda yake ya zuwa gare su to yayi dan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne a banda wani abu kuma wanda yake wannan wani abu ne na daban a wanda shi kuma bai shafi sunan larabcin ko larabawan ko jinsi ko jama'a ko yanki ko bangare ba Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisin Malam Al-Qadi Iyad Allah ya masa rahma ya kawo cikin littafinsa Ash-Shifa cewa daukakan nasaban sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da girman inda ya fito wato garin sa da inda ya taso wannan abu ne wanda baya bukata izuwa sai an bada dalilai na kasancewa cewa a ce manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi nasaban sa ita ce nasaba mafi girma nasaba mafi tsada garin sa da aka haife shi da inda ya rayu nan ne gari mafi girma nan ne gari mafi tsada a duka bayan kasa baki daya wannan bai bukatuwa izuwa ga tsaida dalili cikin dalilai a ce sai an ba mutum hujjoji kafin ya gane to amma koda misalai aka bada wa bi misali yatarihul maqal aice kuma wala bayanin mushkil ba wani bayani wanda yake mai iskal wanda yake mutum ba zai iya ganewa a cikin haka ba abu ne wanda yake bai buye ba babu wani boyayyen abu a ciki yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance shi innahu nukhbatu bani hashim shi zabi ne daga zabin cikin banu hashim mun sani kuma banu hashim din nan su ne mafi kololuwan nasba a tarihi ma'ana dukkan ansab da aka rawaito a tarihi to an samu ansabul arabi shine sune nasabobi mafi tsada to su ma a cikin larabawan a quraishu ita ce mafi tsadan darajan nasaba to a quraishin kuma banu hashim har yanzu ita ce mafi tsada kamar yanda manzala sasan ya fadi a hadisi yace to shi zabi ne daga banu hashim kuma afdal sulalati quraishin wasamimuha kuma manzala sallallahu alaihi wasallam shi mafi ficin wato zirin ko dangin quraishawa ne baki daya kuma ya fito shi ba quraishan ne tataccen ba quraishi ma'ana quraishu gaba da baya wa ashraful arab kuma quraishin nan ita ce mafi daukakan dukkan kabilun larabawa mafi girman su ta fiskan mahaifi da fiskan mahaifiya duka ba quraishi ne kuma yana cikin mutanen makka wadda makan nan ita ce akramu biladillahi alallahi wa ala ibadihi ita ce mafi girman garuruwan Allah subhanahu wa ta'ala a bayan kasa baki daya kuma ita ce mafi girman gari wanda dan adam yake rayuwa a bayan kasa an rawaito hadisi da isnadi zuwa ga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa halitta zuwa kaso biyu sai ya sanya ni cikin kaso mafi alkhairin su cikin kasan sune ashabul yamini da ashabul shimali fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul waqi'a ashabul yamini da ashabul shimali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to sai na kasance ina cikin ashabul yamini wato ina cikin wanda za su karbi littafin su daga dama ina cikin al'umma zababbiya karbabbiya ko jama'an Allah da ya kasa kaso biyu ga ashabul yamini ga ashabul shimali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to ni ina cikin ashabul yamini ina cikin wanda za su karba littafin su kenan ta dama yace kuma Allah madaukakin sarki ya kasa halitta a wani yankin kaso uku sai ya sanya ni a kaso ukun nan sulusi mafi tsada wato 1 bisa 3 mafi tsadan 1 bisa 3 ni ina cikin mafi tsadan 1 bisa 3 shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wasabiquna as-sabiqun sabiquna as-sabiquna sune mafi tsololuwan daraja kenan tun daga ashabul mash'amati ga ashabul maimanati ga kuma as-sabiquna as-sabiquna wanda su sun mafi ashabul maimanati kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to ni fa ana min as-sabiqin ina cikin wanda suka yi sabaka ma'ana ina cikin wanda sune sabiquna sabiquna yace kai wa ana khairus sabiqin ni ne ma mafi alkhairun wa innan sabiqun din sannan ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan salasu qaba'il din ya Allah madaukakin sarki sai ya sanya su wa innan salasu qaba'il din sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya su qabila qabila kuma wato qabila kashi 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 Allah madaukakin sarki ya sake kakkasa su yanki yanki gida gida jinsi jinsi shine fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul hujurat waja'annakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku shu'uban kuka zama yanki yanki muka sanya ku kabiloli dimin yi haka inji ubangiji subhanahu wa ta'ala lita'arafu dan ku yi ta'aruf da juna manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ni har yanzu ina cikin yanki mafi daraja da mafi alkhairin waɗannan yankoki da waɗannan kabilu fa ana atqa wuldi adam wa akramihim ala Allah ta'ala yace ni ne mafi tsoron Allah dukan yan adam baki ɗaya ƴaƴan adam baki ɗaya in ka tara su to ni ne mafi tsoron Allah su ni ne mafi girman su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wala faqar ba na faɗi wannan dan alfakari ba irin waɗannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan faɗe su a gurbin su sabanin kuma sauran hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna nan a gurbin su na abin da ya shafi tawaru'un sa irin makamantan hadisan da muka karanta jiya da ire-iren su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kar ku fifitar da ni cikin annabawa kar ku ce nafi annabi wane kar ku fifitar da annabawa a tsakanin su a ni ba ma ana illabnu imra'atin min quraish ta'kulul qadib cewa ni ba kowa bane dan wata mace ne tana ma cin kilishi a ni kaza duka dai irin waɗannan hadisan tawadu'un surin su daban yankin su daban hadisan kuma da banzala sallallahu alaihi wasallam zai ce ni ne mafi girman ɗan adam ni ne mafi girman halittan Allah na fi ku tsoron Allah ni ne kaza su ma wannan babin su daban kowanne suna da kalan babin su saboda haka wajibi ne wanda ya yadda da wancan na tawadu'un kuma wajibi ne ya yadda da wa'innan na afdaliyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗin afdaliyansa da kanshi kamar irin makamancin wannan hadisin na atqaul di adam ya zo a sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambayi sahabbai daga yana minbari yake tambayin sahabbai kun san ko ni waye suka ce mun sani yace ni waye suka ce kai ne muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashim dan abdumanafin suka ta faɗin nasabobinsa sai yace haka ne hakaza walakin man ana yace haka ne yadda kuka faɗa amma ba shi nake tambayan ku ba ina so ku sake faɗan wane ne ni suka ce to ya rasulullahi kenan kana nufin matsayinka a wurin Allah to kai ne annabi Muhammad wanda Allah madaukakin sarki ya aiko mana wanda ya bika ya tsira wanda ya kauce mata farkinka ya halaka yace haka za walakin man ana yace haka ne abin da kuka faɗa amma wane ne ni to daga nan sahabbai suka shiru kaman sun bada gari basu gane kenan hakikanin mai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambayan su ba sai suka shiru sai ya ce to in ba ku san ko wane ne ni ba ana a'lamukum billahi wa atqakum la ni na fi ku sanin Allah wallahi ni na fi ku tsoron Allah to kaga irin waɗannan hadisan suna nan su ma babin su daban ire-iren waɗannan wato su suna ajin su daban ajin kuma babin in an zo babin tawadu'u kuma shi ma babi ne mai zaman kansa wanda kowanne da babin sa da wurin sa kuma dukkan su hadisai ne ga su ne ingantattu so ba daidai bane mutum ya zabi waɗancan saboda yana so ya yi amfani da wata dama ya zabi waɗancan ya ce a yabar waɗannan ko kuma waɗannan ya dawo yana musu wani tawili na daban wa akramihim ala Allah wala faqar waja'al alqaba'ila biyutan waja'alni min khayriha baytan yace ubangiji madaukakin sarki ya sanya kabila sun zama kashi kashi to kashin da nake ciki shine mafi alkhairi baytan kenan gida fadhalika qawluhu ta'ala Allah madaukakin sarki cikin fadin sa inna ma yuridu Allahu li yadhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tadhira fadin Allah madaukakin sarki cewa kadai ubangiji madaukakin sarki yana nufin ya tafiyan muku da dukkan datti da kazanta da burbushin shirka da burbushin dukkan wani abu maras kyau Allah yana nufin ya tafiyar muku ya tafiyar da shi daga gare ku ya ku ahlul bait ya ku ma'abota gida wato ahlul baitun nubuwa kenan wa tahhirakum Allah madaukakin sarki kuma ya tsarke kai ku ta tihiran tsarkakewa ma'anan fadin Allah subhanahu ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala faqar da yake fada in ya fadi makamantan waɗannan hadisan zai ce ni ne kaza wala faqar ni ne kaza wala faqar ni ne kaza wala faqar ai lastu aquluhu muftakhiran ba ina gaya muku dan in muku alfakari bane mutatawilan wala mutahaqqiran ko kuma dan in nuna isa da girman kai ko kuma dan in muftakiran ligayri ko kuma in fada dan ihtiqari ma'ana dan wulakantarwa ko kaskantarwa daga wani na ballantana kuma dai dama manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama du wani sa kasa yake da shi ma'ana du wani matsayi babu ne idan ga matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam du wata daraja babu ce idan ga darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duk wata daukaka babu ce idan ga daukakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wata fadala babu ce idan ga fadalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato dai ba wani abu da zai samu girma ba wani abu da zai samu daukaka ba wani abu da zai samu fadala ba wani abu da zai samu karbuwa face sai da darajar annabi da daukakar annabi da fadalansa da karbuwarsa a wurin Allah ma'ana ba wani abu da zai iya bi ta bayan fage ya kewaye wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi san zuwa wajen Allah subhanahu wataala ya samu wani abu na musamman na alkhairi ko menene a wurin Allah ba ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shine alhijabul a'zam ma'ana shine hijabin da ya kare dukkan halitta daga ubangiji subhanahu wataala halitta baki daya in ta fiskanto wurin Allah to za ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasidarta shine kofarta shine hijabinta ita ba za ta iya isuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala kai tsaye ba ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to yace yana fadan irin wannan wala faqad din ne min babit tahadduth bin ni'am cewa babin ambatawa da ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi masa cikin fadin Allah madaukakin sarki da ya gaya masa khususan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith da ni'imomin ubangijinka ka kazantar da ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi maka hadisi ya zo daga sayyida ummul mu'min aisha as-siddiqatu bintu as-siddiq Allah ya kara mata Allah ya kara musu yadda tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace malaika jibril ya zo min atani jibril fa qala qallabtu masharik al-ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdala min muhammadin wa lam ara bani abin afdala min bani hashim hadisi daga sayyida aisha Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace malaika jibril ya zo mishi yana bashi labari cewa ya kewaye gabas din duniya da yamman duniya baki daya ma'ana ya kewaye duniya baki dayanta bai ga wani mutum guda daya wanda yake mafifici daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayi a wurin Allah ba bai ga wani nasaba wani gida wata dangane da takai danganan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka wannan yana nuna hatta su larabawa da quraishawa da banu hashim da dukkan abin da suka samu na darajoji da ake fada sun samu da annabi muhammad ne wala fadlun illa muqirrun bi fadlihi hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fadi cewa Allah madaukakin sarki ya zabi annabi isma'ilu cikin ayyan annabi ibrahimu ai dan kasancewar annabi isma'ilu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin tsatsonsa ne ma'ana yana cikin jikokinsa wannan ne yasa ya zama shine mafifici daga dan uwansa kenan annabi ishaqu mahaifin annabi Yaqub kaga dai wanda shi annabi Ishaqu a zahiri kamar yanda aka ambata zaka ga shi kullun ƴaƴansa da jikokin shi kullun annabawa ne annabi Ishaqu baban annabi Yaqub baban annabi Yusuf da su sauran ƴaƴan annabi Yaqub din mutum 12 inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ko mutum 11 in ka hada da annabi Yusuf mutum 12 zaka ga duka annabawa ne wato dai ƴaƴan jikokin annabi Ibrahimu ta bangaren Ishaqu zaka samu su ne annabawan da aka yi ta yi cikin annabawan banu Isra'ila baki daya wato jama'an Yahudu da Nasara duka masubin annabi Musa da masubin annabi Isa zaka samu annabi Musa da annabi Isa duka an yi su daga gidan Ishaqu ne amma duk da haka kasancewar su ƴaƴa da jikoki annabawa ne wannan bai ba su fifiko ba saboda ba su da kwaya ɗayan nan wanda shine mafi tsololuwar daraja annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukan halittan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ta'ala ya halitta da mutum da mala'ika da dan adam da komai da Allah madaukakin sarki ya halitta za su zama a mizani daya bangare daya dora su akan wani abin awo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ana gwaji da shi misali wabil misali ko yattadhihu almaqal walillahi almathalul a'la da ana misali a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yana bangare to wannan za su zama babu ne za su zama empty ne kawai za su zama empty manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai zama akwai ba wai ya fifice su bane empty za su zama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shine yasa kowace daraja tana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya cikin bayin Allah an tambaye shi wani ya tambaye shi yace ka gaya mu wani abu na daga darajojin gidan aljanna wanda zai kara mun kwadayin aljanna din wannan mai tambayan yana rufe baki mai bada amsan yana bashi amsa da cewa wa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ta akwai annabi muhammadu ko wato kaga anan mai tunani zai yi tunani idan aka ce a fadin rajojin aljanna za a ce a ai aljanna akwai gine-gine akwai mata akwai zuma akwai kayan marmari akwai kaza su bayin Allah muhaqquna abinda suke tunowa har aljanna ma wadda ita ce ni'ima madawwamiya ba ma ni'imar duniya wadda take mai gushewa ba hatta ni'ima madawwamiya ni'imar aljanna to babban ni'ima a aljanna shine kasancewan ga kaga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yanda shehu mu yake fadi radiyallahu anhu a cikin diwani cewa walawlal tizazun fil jinani bi nurihi lama hannana hawal khuldi kullu mubassari cewa hatta aljanna da ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ta za a ni'imtu da kanshin sa da hasken sa da zama tare da shi ba yace to da duk mai hankali ma ba zai kwada yin aljanna ba in dai har ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri daban da aljanna ga kuma aljanna tana daban to duk mai hankali ba zai tafi wurin aljanna ya bar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wato hatta ita aljannan abin da ya bata daraja da matsayi shine kasancewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ta za a je a riske shi wanda kuma mun sani mu abin da muka rasa kenan shine mun rasa cewa ga mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan shine babban abin kwadayin mu musamu tunda mu ba mu zama sahabbai ba bamu ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallama a zahiri bamu ci abinci da shi ba bamu yi magana tare da shi ba bamu raka shi zuwa tafiyoyi da yaƙe-yaƙe ba bai aike mu zuwa wani wuri mun bashi amsa ba fatawa bata zo mana mun zo mun same shi kai tsaye ga mu gashi mun masa tambaya ba wato dai mun rasa mujalasa mun rasa suhubantaka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bamu zama mu'asiransa ba wannan shine abin da muka rasa wanda muke fata mu samu a gidan aljanna wanda kuma ita ce daraja mafi kololuwa ya zama ga kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa koda sahabi ya tambaye manzon Allah sai ya tambaye wani sahabi ka roki abin da kake so me kake so in maka sahabin yace ya rasulullahi mujalasataka fil janna ina son in zama abokin zaman ka in zama makwabcin ka a gidan aljanna manzon Allah sai yace a wannan da wahala fa ko dai zaka nemi wani abu daban sai yace rasulullahi ni dai wannan nake so sai yace to ka taimake ni da daga gare ka ka taimake ni da yawan sallah ka taimake ni da yawan nafilfili bi katratis sujud ma'ana da yawan nafilfili yawan salloli ka rike ibada da kyau wanda zai kara maka kusanci zuwa gare ni tunda abin da kake so kenan ala arabani abin afdal min bani hashim yace ban ga wani gida wanda ma'abotan uba wanda suke alfahari da uba da haihuwa ba kaman gidan banu hashim saboda su suka haifo abinda ba a haifi abun haihuwa kamar shi a bayan kasa ba shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya mafi kyan fadin abu dalib lokacin da yake ban manzon Allah sallallahu alaihi yake ban quraishu wato abu dalib yake ban kabilan su na quraishu da alkhairin da kabilan ta taro daga cikin su banu abdumanafin mafi alkhairi daga cikin su banu hashim mafi alkhairin su baki daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin duka baki daya yana fada a cikin baitocin sa shehu ya kawo baiti anan wa in fakharta yawman fa inna muhammadan huwa almustafa min sirriha wa samimiha cewa idan kai alfakhari wata rana wani yayi alfakari cewa shine kaza shi dan kaza ne ko ya fito daga kaza yana alfakari zuwa ga iyaye ko zuwa ga nisba ko zuwa ga kowace irin daraja yace to ka sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa min sirriha yana cikin ya fito daga quraishu ne cewa kenan ba wata kabila da za ta iya yi ma quraishu alfakari saboda quraishu tana da abin da wata kabila ba ta da shi kwata kwata yace kuma ya fada a wani baitin sai yana cewa fa asbaha fina ahmadun fi arumatin taqassara anha suratul mutadawili cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi ya zama ya kasance ahmadun a cikin mu yana daga cikin wato nasaba yana daga cikin danganan mu cewa za a fada a ce mu dangin annabi muhammadu ne sai yace to dukkanin wani abu mai girma mutadawili dukkanin wani abin da zai daga yayi girma yayi ya zama ma'abocin girma da ma'abocin daukaka to yayi kasa daga daukakar da muka samu dan mu daukakar mu da annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma bayan wannan baitin na abu talib yace akwai dan sa talibu bin abi talibin shi ma shehu radiyallahu anhu ya kawo baitin sa anan fa ma in jana na fi quraishin azimatan siwa an hamaina khayra man wadi asara yace idan mu a cikin quraish mun sam mun dashi wata daraja da wani girma komai kankantan abin da muka samu na girma da daraja wanda za a ce mu mafifita ne ko mu masu girma ne ko masu kaza ne sai ce to ba mu same shi ba sai dan kasancewar mun samu shi daga kasancewar mu mun taro da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine khairu man wati asara shine fiyayyen dukkan wani wanda ya taba taka kasa ko ya tafiya a bayan kasa ko ya je sama ko ya samu kowane irin matsayi to mafificin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin wannan duk wanda za a ce waqi athara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin sa Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin dukkan alkhairi da aminci albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya janye mana wannan musiba da wannan annoba da Allah madaukakin sarki ya jarabe mu da ita Allah madaukakin sarki ya ba mu aminci Allah ya ba marasa lafiyan da Allah ya jarabe su da wannan lafiya waɗanda kuma Allah bai jarabe su ba Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya Allah ya dauke wannan annoba Allah madaukakin sarki ya ba dukkan musulmi a duk inda suke a fadin duniya baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya da zaman lafiya da aminci Allah ya janye kunci da dukkan ciwuka da ake fama da su a wannan lokaci albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sallallahu wa sallim wa an'im wa aqim wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa shafiina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.